Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Laraba 3 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Ma'aikatan tsaron Pentagon ta Amurka na mai da martani akan tattakar da ake yi game da kalaman sakataren tsaron kasar inda ya ambaci zanga-zangar da ake yi a Amurka a matsayin filin daga. Jihar Minnesota dake Amurka ta rubuta korafin keta haƙƙin bil'adama akan hukumar 'yan sandan birnin Minneapolis game da kisan George Floyd. A jiya Talata, gwamnan jihar North Carolina na jam'iyyar Democrat yake amince da buƙatar 'yan Republican ta neman yin cikakken babban taron tsayi da ɗan takarar shugaban ƙasa a jihar a watan Agusta.
Kanin labaran duniyar kenan. Da kwanaki bayan har-haren ɗan bindiga da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin jihar Sokoton Najeriya da kuma matakan da jami'an tsaro suka ɗauka don daƙile lamarin. Koyaya mazauna yankin ke kallon matakan da ake ɗauka?
Saboda abinda ke faruwa tun shekarar jiya zuwa jiya, mun ga jirage na shawagi sararin samaniya.
Ku za ku ji ƙarin bayani. Bayan kuma da hukumomi a matakin tarayya suka sassauta dokar kulle da aka saka a wasu jihohi domin yaƙi da cutar COVID-19. Masana a fannin tattalin arziki na tsokaci kan yadda za a farfaɗo da tattalin arzikin yankunan da ya tagayyara sanadiyar wannan annoba.
Buɗe kasuwanni. Dole yanzu gwamnatoci su yi tunanin cewa rike kasuwanni da jama'a sai an sassauta shi.
Za kuma mu je jihar Niger inda za ku ji wata faraka da ta kunno kai a tsakanin jam'iyyar APC mai mulkin jihar. Dangane da wasu makudan kuɗaɗe da aka ce sun ɓata. Baya ga haka, Murtala Faruk Sanyina zai shigo da shirin baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatan tsaron Pentagon da ke Amurka na mai da martani akan caccakar da ake yi game da kalaman sakataren tsaron kasar inda ya ambaci zanga-zangar da ake yi a Amurka a matsayin filin daga da kuma damuwar da aka nuna game da yadda manyan shugabannin ma'aikatar ta Pentagon suka raka Trump wani wurin daukar hoto bayan da aka wargaza wasu masu zanga-zanga da barkunan tsohuwa a kusa da fadar White House. A lokacin da fadar White House ta yi kira ga gwamnoni akan masu zanga-zanga a fadin kasar a ranar Litinin, Sakataren Tsaron Amurka Mark Esper ya ce idan aka fara aikin shawo kan filin dagar tun da wuri, za a kawar da matsalar da sauri don al'amuran su koma daidai. Abinda aka ji kenan a wani sauti da aka nada wanda aka tura wa manema labarai. Wani babban jami'in ma'aikatar tsaron Amurka ya faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa Esper, wanda ya kwashi sama da shekara 20 yana aikin soja, yana bayyana wani lamari ne na ba sabon ba da ake sa sojoji a ciki. Shi yasa ya yi amfani da kalaman filin daga, saboda abin da sojoji ke yawan amfani da shi kenan wajen bayyana wurin da dakaru ke aiki. A wani lamarin na daban kuma, jami'an kasar China da ke ƙara zafafa takaddamar diplomasiyya da ke tsakanin kasar da Amurka na caccakar matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka game da zanga-zangar ƙin jinin wariyar launin fata da ake yi a faɗin kasar da ta kai ga tashin hankali. Jami'an na China sun danganta rikicin da ke faruwa a Amurka da masu zanga-zangar goyon bayan demokradiyya a Hong Kong, sun kuma kira wariyar launin fata da ake yi a Amurka babban ƙalubalen cikin al'umma da yaƙi cinyewa. Jihar Minnesota da ke Amurka ta rubuta korafin keta haƙƙin bil'adama akan hukumar 'yan sandan birnin Minneapolis game da kisan George Floyd, wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda ya danna wuyansa da gwiwa tsawon mintoci har bayan da ya daina motsi. Gwamnan Tim Walz da kuma hukumar kare haƙoƙin bil'adama ta Minnesota ne suka sanar da tura korafin a wani taron manema labarai da aka yi a jiya Talata da rana. Bidiyon da ya nuna mutuwar Floyd da wani ya ɗauka wanda ya bazu ko ina ne ya haddasa zanga-zangar a faɗin duniya. An kori jami'in ɗan sandan Derek Chauvin daga aiki kuma ana tuhumarsa da laifin kisan kai a mataki na uku. Haka kuma an kori wasu jami'an 'yan sanda su uku da ke da hannu a lamarin, amma ba a tuhume su da wani laifi ba. A jiya Talata gwamnatin jihar North Carolina na jam'iyyar Democrat yake amincewa da bukatar 'yan Republican ta neman yin cikakken babban taron tsayi da dan takarar shugaban kasa a jihar a watan Agusta. Ya fadawa masu shirye taron cewa tsara dan kwarya-kwaryen taro na da muhimmanci saboda annobar coronavirus. Gwamnan Roy Cooper ya aika wa shugabannin jam'iyyar Republican da wasikar ne kwana daya kafin cikar wa'adin da shugaba Donald Trump ya ba jihar don ta tabbatar da amincewarta akan cewa ba za a dauki matakan takaice cudanya ba akan mahalarta taron a birnin Charlotte. Cooper ya ce ba zai iya yin wannan alƙawarin ba na amincewa a yi babban taron tsayi da dan takara tsawon kwanaki hudu wanda aka shirye yi ranar 24 ga watan Agusta. Ba tare da sanin yadda annobar cutar COVID-19 za ta kasance ba a lokacin, a cewar gwamnan, shirin yin taron jama'a kaɗan da kuma ɗaukar matakan nesanta jama'a da sanya takunkumin rufe hanci na da muhimmanci. Shugabar kwamitin jam'iyyar Republican ta ƙasa, Rhonda McDaniel, ta rubuta a shafinta na Twitter cewa jam'iyyar za ta duba wasu wuraren don babban taron, za ta kuma fara kai ziyara a birane da jihohin da suka mika tayin neman sauke taron.
Da Maryam wacce nan ba da jimawa ba za ta take dawowa da karshen labarin duniyar. Da farko bayan umarnin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar na a gaggauta kawo karshen aikar yan bindiga a jihar Sokoto. Rahotanni sun yi nuni da cewa tuni rundunar sojin saman kasar ta tura jiragen yaki don daukar mataki. To sai dai al'ummar yankin na jihar ta Sokoto na kira ga hukumomin da kada jiragen yakin su kare a yin shawagi kadai. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani daga Abuja.
That Nigerian Air Force, working in concert with other with sister services and other security agencies, would ramp up operations in Sokoto State and in
Kakakin rundunar sojojin saman Nigeria kenan, Air Commodore Ibikunle da Ramola. Ke mana ƙarin bayani dangane da irin shirin da rundunar take yi da yin aiki tare da sauran jami'an tsaro don kawo ƙarshen aika-aikar yan bindiga da daɗi a jihar Sokoto. A saboda haka ne ma ya ce tuni an tuttura jiragen yaki da sauran makamai zuwa jihar, sannan har ma babban hafsan hafsoshin mayakan saman Nigeria, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar, ya ziyarci jihar ta Sokoto. To amma Sokoto da aka santa a baya da zaman lafiya da kwanciyar hankali, me kake jin ya jawo wannan tu'anati na baya bayan nan, musamman irin aika-aikar da yan bindiga ke tafkawa?
While there are very massive onslaught taking place in Zamfara and Katsina state, it appears that a few of these armed bandits have escaped from these areas and are now wreaking havoc in Sokoto.
Kasan ana ragargazar waɗannan yan bindiga daɗi a jihohin Zamfara da Katsina, kaga kenan za su gudu ne zuwa Sokoton. To ko me mutanen Sokoton za su ce akan wannan mataki da sojojin saman Najeriya ke ɗauka a halin yanzu? Alhaji Garba Umar Kabba shine magajin garin Gobir.
Gaskiya mun yaba sai da wannan mataki da aka ɗauka, kuma mun tabbatar yanzu da gaskiya ake yi. Saboda muna ganin yadda jirage ke shawagi zuwa wuraren da aka tuhumar nan ne an maɓoye waɗannan 'yan ta'adda.
Na tambayi ɗan majalisar dokokin jihar Sokoto mai wakiltar sabon birni ta Arewa, Honorable Aminu Almustapha Boza, ko shin suna da ƙwarin gwiwa bisa wannan sabon mataki na sojoji?
To alhamdulillah muna na'an da shi. Na biyu kuma muna so a yi gaggawa fara ɗauka waɗannan matakan nan. Na uku kuma muna so a yi da gaske, saboda abin da ke faruwa tun shekarar jiya zuwa jiya mun ga jirage na shawagi sararin samaniya.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da wannan tsari zai yi. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Nan gaba kaɗan za ku ji shawarwarin da masana tattalin arziki ke bayarwa kan yadda za a tada ko matsa tattalin arzikin sassan Najeriya bayan makonni da aka kwashe a kulle a sanadiyar annobar coronavirus. Amma kafin nan ga Maryam da ƙarshen labaran duniya.
Gwamnan Gwamnatin Tokyo Yuriko Koike ta fitar da wata sanarwar gargadi a birnin game da yiwuwar sake bullar cutar coronavirus. Sanarwar da aka fada a jiya Talata na zuwa ne bayan da aka samu rahoton mutum 34 sun kamu da cutar ta COVID-19. Adadi mafi yawa da aka taba samu a wata guda. Kuma hakan na faruwa ne ƴan kwanaki bayan da aka dage dokar ta bacin da aka sanya a birnin. Mutane kalilan ne aka samu rahoton sun kamu da cutar a ƙarshen watan Mayu da ya gabata. Koike ta ce ba ta da shirin sake fada gargadin da ya shafi baki ɗayan birnin a hukumance. Amma ta ce idan adadin masu kamuwa da cutar ya ci gaba da karuwa har ya kai akalla mutum 50 a rana, to za ta sake bada umarnin rufe masana'antu. Yuriko ta ce tana kyautata zaton bude gidajen raye-rayen ƴan Japan kamar na karaoke su ne suka janyo sabbin kamun cutar. Yara mata a kasashe masu tasowa na cikin yanayin tsoron mutuwa sanadiyar cutar COVID-19 da har ta kai da yanzu suke duba batun yin aure da fara iyali nan ba da dadewa ba a cewar wasu sabbin rahotanni. Kamfen wata kungiya da ke mai da hankali akan ilimin ƴaƴa mata a kasashen Afirka da ke kudu da Sahara ta ce tsoron annobar ya yi yawa sosai da har wasu ƴan mata sun fara tunanin aure da fara iyali gaban ilimi. A cewar Rose Alexander, ƴar kungiyar ta Kamfen wadda ke aikin hana tare da soke auren kananan yara a Malawi, wasu mutane na cewa ba za a sake bude makarantu ba don haka ku yi aure kawai. Dan mai da martani akan irin wannan tunanin, ƴan kungiyar Kamfen kamar su Alexander suna nemo ƴan matan suna bayyana masa hadarin da ke tattare da aure ga kananan yara da kuma daukar juna biyu a gare su, yayin da suke kuma taimakawa ƴan matan ta fannin karatu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya ta fara mika ragamar gudanar da ayyukan yaki da cutar corona ga gwamnatocin jihohi biyu bayan sassauta dokar kulle a wasu sassan kasar. Masana fannin tattalin arziki na nazari akan koma bayan da tattalin arzikin kasar ya fuskanta sanadiyar annobar ta corona. A tattaunawa da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kuri, Dr. Lawal Habib Yahaya ya fayyace wasu hanyoyi da jihohi ya kamata su bi domin farfado da tattalin arzikin yankunansu da ya tagayyar sanadiyar cutar ta COVID-19.
To, mafi yawa abin da suka lura akai haraji. Shi kuma haraji yana da tasiri ne ana iya biyansa lokacin da mutane suke da aikin yi ko suke da wadata. Saboda haka babban hanya da a buɗe kasuwanni. Dole yanzu gwamnatoci su tunanin cewa rufe kasuwanni da jama'a sai an sassauta shi ta yadda za su yi amfani da damar suna dakile wannan cuta, sannan kuma an kawo waɗansu matakai na buɗe shi tattalin arziki yadda za a ci gaba a kuma samu damar da za a bari ƴan kasuwa su fara buɗewa a tallafa musu su fara yin sana'a, kamar a yi hakuri a ɗan rage musu raɗaɗin harajin da za su biya domin su nike domin kar su kori ma'aikata a daɗa samun wata matsala. Sannan akwai hanyoyi na gowa wanda ba sai an sa harajin da ya tsaurara a mutane ba. Hanyar dry port din nan wanda ta isa ta bawa Kano kuɗin shigar da za ta rike. Ina kawo misalin Kano saboda jaha ce da tafi kusan kowace yawan al'umma da masana'antu a arewa.
To da ana ta maganar aikin noma, ana ta cewa ana so a bunƙasa shi ɗaya daga cikin fannonin da watakila ake ganin ya kamata a kawar da hankali daga kan maganar mai shine a bunƙasa noma din nan shine zai kai ga bunƙasa masana'antu. Amma gwamnatocin suna ta kawo tsare-tsaren farfado da bangaren nan na noma, amma wato tsare-tsaren ba kwalliya har yanzu ta gaza biyan kuɗin sabulu. Idan haka ne me abin yi?
Abin yi shine yanzu akwai abin da ake kira dole uwannaki. Wannan yanayin ya zama dole gwamnatoci sai sun tunanin wace dama suke da ita wadda za su amfana. Damar samawa mutane abinci, damar haɓaka kasuwancin aikin gona, damar haɓaka masana'antu na aikin gona da sana'antar da abinci da adana shi, damar samawa mutane aikin yi wanda duk tana cikin harkar gona domin ta nan ne kasuwannin aikin gona za su fadada mutane su samu aikin yi su samu raguwar matsala da wato ragaita ta al'umma wanda shi kuma zai iya taba zaman lafiyar su
a jihar Niger Nigeria kuwa wata baraka ce ta cikin gida ta kunno kai a tsakanin yayin jami'ar APC mai mulki inda ake kairuwa rana kan zargin shugaban jami'ar da yin sama da fadi da wasu makudan kudade zargin da shugaban jami'ar yake musantawa batun da ya kai ga har jami'an tsaro sun gayyaci shugaban jami'ar domin ya amsa wasu tambayoyi kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya koma mana daga Mina
wasu daga cikin shugabannin jami'ar APC a jihar Niger ne suka rubuta wata takardar koki dake nuna cewa shugaban jami'ar ta APC a jihar Niger engineer Muhammad Imam yayi kwana da wasu makudan kudaden jami'ar har kimanin naira miliyan 500 al'amarin da yasa shugaban jami'ar ta APC ya share wani lokaci mai tsawo yana amsa tambayoyi a gaban jami'an tsaro kafin daga bisani ya wuce gida Idris Umali Mangbamba shine sakataren kudi na jami'ar ta APC a jihar Niger kuma ɗaya daga cikin masu wannan korafi
to mu doka mataki saboda ni ne financial secretary na APC a Niger State kuma ya kamata an samu record na kudi da yana shigo party kudi da ana kashe a party to tun da nazo chairman bai bani dama in samu wannan record din ba
amma me yasa bai baka dama ba ka tambaye shi
na tambaye shi wai shine accounting officer na party din
to su ma dai wasu daga cikin masu wannan korafin sun yi karin haske akan lamarin
sunana Aliyu Adamu baba na hannun dama karami state auditor na APC a Niger State tunda muka zo APC tun 2014 da aka yi first congress har rana ita yau in nayi magana akan records din gidan nan ko za a yi wani abu a bani record ya ce ban isa ba
duka man nawa ne kuke zargin sun fata a hannunsa
gaskiya wannan kudi sun haura sama da miliyan 500
to amma shugaban jami'ar ta APC engineer Muhammad Imam ya ce wannan zargi ne wanda baya da tushe balle makama domin kuwa babu shaidu da ke tabbatar da wannan zargin
ba su da wani shaida sun da iru
yanzu me ya matsayin ka
wanda ya mu ayi mulki ga mai mutun da wanda suka ne ba ta ma suna ni na fasu da sun da magana jami'a ne
su da gaske ne jami'an tsaron sun kira ka kai musu bayani ko
eh musu bayani to ya zamu mu yi bayani
duk da yake dai har yanzu a lokacin hada wannan rahoto gwamnatin jihar Niger bata ce komai ba akan wannan batu to amma tuni masu sharhi ke alakanta batun da rashin cikakkiyar jituwar da ke akwai a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma shugaban jam'iyyar ta APC na jihar Niger Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita 19.41.49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 101.5 bai ga haka a kodiyo shi muna nan a shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta yanzu kuma ga shirin mu na gaba
baki mai yanka wuya baki na neman zarge wuya a kalaman shugaban Amurka Donald Trump dangane da zanga-zangar kin jinin kisan ba amurke bakar fata da ta karaje kasar
then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them
shin menene tasirin wannan a babban zaben Amurka mai zuwa ana ci gaba da tare jijiyoyin wuya akan dokar da ta baiwa gwamnati damar sauraren kiran wayoyin jama'a a jamhuriyar Niger duk da yake tuni da majalisar dokoki ta amince da ita jama'a assalamu alaikum a makon da ya gabata ne wani dan sanda farar fata a Amurka a kokarin kama wani ba Amurke bakar fata da ake zargi da aikata laifi George Floyd ya danne masa wuya da gwiwar kafarsa har tsawon mintuna 9 lamarin da ya yi sanadiyar mutuwarsa wannan lamari dai ya janyo zanga-zanga a biranen kasar ta Amurka makoci ta rikide zuwa tarzoma a wasu wurare. Duk da yake dai an kama dan sandan da ya danne wa Fred Wuya aka kuma tuhume shi da laifin kisa ba da gangan ba. Hakan ya tunzura jama'a masu zanga-zanga dake ganin kisan a matsayin na ganganci ne, yayin da kuma suke ganin ya kamata a tuhumi sauran yan sandan uku dake tare da shi a lokacin ko bayan korar su daga aiki da aka yi. A karon farko shugaban kasa Donald Trump ya fito bainar jama'a yayin jawabi akan lamarin a ranar Litinin, inda ya Allah wadda ya rataci tashin hankula dake faruwa da sunan zanga-zanga, inda kuma ya sha alwashin yin amfani da karfin soja domin dakile tarzomar.
Then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them.
To sai dai tuni da masu shari'a suka cecceki Donald Trump akan kalaman nasa da suke ganin sun yi tsauri a daidai wannan lokaci da al'umma suke cikin fushi da zargin wariya ga bakaken fata. Duk da yake wasu masana shari'a na cewa bai da karfin ikon yin haka a jihohi bisa kundin doka. Wannan kuma na zuwa ne kasa da watanni shida da suka rage a gudanar da babban zaben Amurka, inda Trump din yake neman sake zabensa a wa'adin mulki na biyu. To kowane irin tasiri wannan lamarin zai iya haifarwa ga babban zaben mai zuwa? Professor Samuel Zalanga masani ne a fannin zamantakewar dan adam a jami'ar Bethel da ke nan Amurka, kuma mai shari'a akan lamuran siyasa. Na kuma soma da tambayarsa dangane da kalaman na shugaba Donald Trump.
To mutane da yawa suna damuwa akan wannan domin shi President Donald Trump ba kadai shugaban Amerika bane, ana ganin a cikin shugabannin duniya gaba ɗaya shine ɗaya daga cikin manyan su domin mukamin Amerika a cikin kasashen duniya. Saboda haka mutane suna zaton cewa wannan magana da yake kaman ba magana ne wanda za ta kawo kwanciyar hankali ko kuma zaman lafiya ba, domin in akwai tashin hankali ba wai za ka yi amfani da tsabagen ikonka ne kurin domin ka kawo zaman lafiya ba. A cikin abubuwan da suke faruwa a Amurka yanzu ya kamata da a yi amfani da kaman abubuwa ne wanda za su kawo kwanciyar hankali na jama'a. Hakan nan abin da muke bukata yanzu a Amurka shi ne haɗin kai, ba ma kaɗai Amurka ba, a duniya gaba ɗaya, domin wannan abin da ya faru cin mutunci ne ake ma wani ɗan adam, kuma wannan ɗan adam baƙi ne. Kuma an sani cewa a tarihin Amurka baƙaƙen fata an wulakanta su na dogon lokaci, kuma har yanzu akwai wannan bambance-bambance da ake nuna musu. Mutane suna da ƴanci su yi zanga-zanga idan ba daidai sun je suna tada zaune tsaye ne, kamar suna ƙone kayan jama'a ba, ko kuma suna zubar jini ko wani abin na haka.
Wani irin tasiri kake gani wannan al'amari na mutuwar Floyd da kuma wannan zanga-zanga zai yi ga zaɓen mai zuwa?
Akwai mutane da yawa wanda suna ganin cewa duk wani abin da shi shugaban kasa yake wato yana yin sa domin ya tabbatar da cewa ya sake cin zaɓe ne. To wasu suna damuwa akan cewa wasu abubuwan da yake ya sa kaman mutuncin Amerika a wasu ƙasashen duniya kaman ya sauka. Misali akwai wasu ƙasashe kaman ƙasan Turai wanda mutane sun fito suna zanga-zanga, hakan sabila ya suna kokari su ji tausayin abin da ya faru a Amerika aka kashe wannan shi baƙin mutum. Amma game da zancen ko menene zai faru a zaɓen da za a yi a watan 11, a zahirin gaskiya wanda ya san tarihin Amurka zai ce wannan dogon lokaci ne, domin komai ma zai iya faruwa. Kuma akwai wasu mutane wanda koma menene ya faru sabili da yadda suke tunani da kuma ra'ayoyinsu na siyasa ba su damu ba, za su jefa kuri'a majami'an da suke jefawa, wato ba suna zaɓen mutum ba ne, su suna zaɓen jam'iyya ne. To akwai irin waɗannan mutanen suna da yawa a Amurka. Mutane suna tsoro akan cewa idan rikicin ya ci gaba haka wasu ransu zai ɓaci, su ce tunda shi ba yana taimako ba ne ya haɗa kan jama'a ba za su jefa masa kuri'a ba. Saboda haka yanzu dai wannan abin da yake faruwa daga nan zuwa watan 11 ya yi, akwai sauran lokaci wanda ba za mu iya ce komai ba. Amma lallai kan wasu suna ganin ɓacin ran da wannan abin ya kawo zai iya sawa cewa mutane ɓata rai ba za su jefa masa kuri'a ba.
Kasar Jamhuriyar Nijar kuma Majalisar Dokokin Kasar ta amince da wani kudurin doka da zai baiwa gwamnati damar sauraren kiran wayoyin tarho na jama'a da kuma bibiyar sakonnin kafafen sada zumunta na yanar gizo a matsayin wata hanyar tatsar bayanai da nufin yaƙi da ta'addanci. gwamnatin kasar ce dai ta gabatar da wannan kudurin doka a zauren majalisar domin amincewarta. Dan majalisar a karkashin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin kasar Idrisa Mai Daji ya bayyana dokar da kuma dalilin su na amincewa da ita.
Wannan ayar doka ka san ta kumshi maganganun wanda suke ana ba gwamnati dama shi saurari waɗansu mutane, saboda ka san inda an kalu a kasa tana tashin hankali, babu kwanciyar hankali, akwai maganganu da yawa da waɗanda gasa suna firgita mutane koko suna tashin hankali mutane koko shaka tashin hankali cikin kasa. Kenan kundin doka na kasa ya ba gwamnati izini a kudurashi na 29 ya ba shi izinin shi ɗauki wannan ayar doka amma shi kawo ta a majalisa. Yan adda yan dubututuwa sun amince da ita, sa'annan ya sa ta ga aiki. Ba cewa na an kai a hana mutane magana ba ga tarho ko a hana mutane magana a yanar gizo, a'a, ka gani mu shine sa mun kace mun amince da ita, saboda ni saboda constitution tamu ta ba gwamnati wannan dama ya zo wajen assembly ya tambayi izini gare ta ta dauki matakin da wadanda ya dace saboda kasa ta zama lafiya. Mun kuma ka san wakilan jama'a ne, abinda muke nema abinda Alhaji Mahmud suke so shi kare kasar Niger, kasar Niger ta zama lafiya, shi zan ko millimeter guda na kasar Niger ba ce wani dan adawa koko dan su banduka sun kame shi ba, ko kaji shine sai sa dalilin da muka ba gwamnati wannan izini saboda shi aiki da ta ayar doka.
To sai dai fa tun a zauren majalisar kudurin dokar ya fuskanci turjiya da rashin amincewar bangaren adawa na 'yan majalisar waɗanda ma suka fice daga zaman majalisar ana dabda kada ƙuri'ar amincewa da kudurin dokar. Korone Masani shi ne kakakin bangaren adawa na majalisar dokokin ta kasar jamhuriyar Nijar.
Ko wanda ba dan Nijar ba, duk wanda a cikin kasar Nijar da kai dan Nijar na da ba dan Nijar bane, za a sauraren ka duk abinda za ka yi. Ko mataka ka kiraya kana son kai hira da ita sai an saurare ka. Alhali a cikin kundin kasa kudurin shi na 30 ba dai, an ce babu mahalukin da adda hanyar shi saurari duka dan Nijar wanda yake son yin magana ko bisa internet ko ba bisa internet ba. Kuduri na 30 ba dai. Kenan in muka zanna cikin wannan zauren aka yi muhawara har aka kada ƙura'a ko da ba mu yarda ne ba, kenan kamar mu munci mun yarda a muzo ta mu yan Nijar. Mu ga ganin mu in an ka ce wai yaki ne za a yi saboda a kamo terrorist, ai ba sai an ce duburan dan Nijar kowa sai an samu inda rawo ga kunni a saware shi ba. Ai abinda ya kamata terrorist kuma ai ba yau ne ya fara ba, yo iko nasu wata shida na hawa saura yanzu zaɓe yana nan tai, tunda mun yi imani da Allah in Allah ya yarda mu ne za mu hawa gobe. To wanda zai sauka shine zai ce wa ya dauka mana mataki, dan wannan ne diktoci na gungun adawa, dan saboda yanzu muna hitowa bisa wajen muna magana ana kama mutane. An gane akwai saura wannan tsohuwar luwa da an kai bisa criminality, wannan luwa ta sun kaga akwai abin da suka rago gare ta, suka san yanzu su hiddo abin da za a sa sun kai makowa bai. To mu magana muka yi sai dai abin da take zama duka ta zama.
Anan za mu dace aya sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Suleiman Muni Barma, Cuba Hero Dodone ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ma'aikatar tsaron Pentagon da ke Amurka na mai da martani akan caccakar da ake yi game da kalaman sakataren tsaron kasar, inda ya ambaci zanga-zangar da ake yi a Amurka a matsayin filin daga da kuma damuwar da aka nuna game da yadda manyan shugabannin ma'aikatar ta Pentagon suka raka Trump wani wurin daukar hoto bayan da aka wargaza wasu masu zanga-zanga da barkonan tsohuwa a kusa da fadar White House. Jihar Minnesota da ke Amurka ta rubuta korafin keta haƙƙin bil'adama akan hukumar 'yan sandan birnin Minneapolis game da kisan George Floyd, wanda ya mutu bayan da wani ɗan sanda ya danna wuyansa da gwiwa tsawon mintoci har bayan da ya daina motsi. A jiya Talata gwamnatin jihar North Carolina na jam'iyyar Democrat yake amincewa da bukatar 'yan Republican ta neman yin cikakken babban taron tsaida dan takarar shugaban kasa a jihar a watan Agusta. Ya fadawa masu shirye taron cewa tsara dan kwarya-kwaryen taro na da muhimmanci saboda annobar coronavirus.
Kuma sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu daga ofishin mu na Abuja da wani sabon shirin yanzu kan a madadin Maryam Dauda wacce ta taya ni gabatarwa sai kuma Cibahiro Jidune ke hada mana shirin ni Mahmud Lalo ne ke cewa kasance lafiya.
Bonjour, au micro Idriss.